بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan bagire mai tarin albarka Masjidul Muhajirin a wannan anguwa ta Dan Tudu a Karce Makoyo a cikin babban birnin Jihar Maradi a wannan kasa ta mutan Nijar. A yau muna ranar Laraba, daren Alhamis, daya ga watan Ramadan, hijiran nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447, wanda ya daidai da 18 ga watan biyu milade Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026. A taimakon Allah maɗaukakin sarki, muke biye da tafsirin Alƙur'ani mai girma na wannan shekara, wannan kuma shine majalisunmu na 18 a cikin tafsirinmu na wannan shekara, kuma shine majalisunmu na 11 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Fatiha. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura da faɗar shi alhamdulillahi rabbil alamin. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura da faɗar shi alhamdulillahi rabbil alamin, inda muka yi tafsirin aya ta farko da ta biyu da ta uku da ta huɗu da ta biyar. A yau za mu tashi bayan Allah subhanahu wa ta'ala, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah ya ce ka shiryar da mu a baya kenan, ihdinas siratal mustaqim, ka shirye da mu tafarki wanda yake miƙaƙƙe. Sai Allah ya fassara tafarkin, wanda tafarki ne siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wannan kuma shine yanki na tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda ya kowane kalar tafsiri ƙarhi, shine ake ce ma tafsirul Qur'an bil Qur'an. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi magana da kanshi, ya aza ayat tambaya kuma sai ya bada amsa, ko kuma ya kawo siyakin magana kuma ya zo da aya a gaba ya walwale ƙarin bayani, ya ƙara bayyace wannan abin da ya gani. Kamar da Allah ya ce siratal ladhi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ka shiryar da mu tafarki nagartacce miƙaƙƙe. Kamar mun tambaye Ubangiji wane ne to wannan tafarkin, sai Allah ya ce siratal ladhina an'amta alaihim, tafarkin waɗannan wanda kai ni'ima a gare su, ghairil maghdubi alaihim, ba tafarkin wanda kai hushi da su ba, waladdallina, kuma ba batattu ba. Wannan aya ita za ta zama sirata alladhina an'amta alaihim, sirata in zai zama badal ne min siratil awwal, da Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim, wannan sirata zai zama badal ne, kuma zai yin daidai, zai bin dan uwan shi wancan, cikin nasaba sai zamana alamar nasaba shi ita ce al-fatha al-zahira ala akhiri alladhina shi kuma zai zama ismu mawsul ne mabniyun ala al-fathi fi mahalli jarrin mudaf ilayhi kamar da Allah ya ce siratal ladina sirata in mun ce badal ne to ho mudaf shi kuma alladhina siratal ladina alladhina in shine mudaf ilayhi Allah ya ce an'amta an'amta zai zama fi'il dafa'il an'amta fi'il madi ne mabniyun ala sukun shi kuma fi'il madi ana mai asalin shi mabniyun ala fatha ne amma akan mai bina'i akan sukun idan ya shiga wani hali to dai daga cikin halayen shine ya hadu da damiru muttasil ko kuma dama'iru rafa kenan idan ya ittisali da damiru rafi wanda shine nan ta an'amta to wannan sai zama an'am wannan mimun inda take da sukuni to ita ce ake ce mabniyun ala sukun kenan fi'li madi mabni ala sukun dammi litisalihi bi damirir rafa saboda ya hadu da damiri na rafa'a shine ta marbuta ga ta maftuha an'amta ita wannan ta za ta zama ta ce ta damiri wanda ana ji wanda kai yi ni'ima a kansu sai zama muttasil ne fi mahalli raf'i fa'il yana waye wannan Allah subhanahu wa ta'ala alaihim shi kuma zai zama ala harfu jarri ne wal ha'u damirul muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli jar bi ala sai zama muta'alliqun bi an'amta wal mimu harfun li jam'i dhukur waɗannan yana nuna mamu ƙarshen abin da ya sa muke karanta irabun wani lokaci don ya bayyana abin da Allah subhanahu wa ta'ala yi nan akwai sirri cikin ayan nan da Allah ya ce siratal ladina sai ce an'amta alaihim wanda kai Allah kai ne kai ni'ima a kansu amma da yazo sai ce ghairil maghdubi alaihim al-maghdub sai ya kawo shi da siga ba bai ce ghairil maghdubi bai ce ba ghairil man aghdabta alaihi sai ce ghairil maghdub haka walad dallin ubangi subhanahu wataala bai kawo shi ba irin siga ta an'amta sai kawo shi da siga shi ta tafi'ili na daban kenan jumla an'amta alaihim jumla ce wadda malamai ke cewa la mahallaha min al-i'rab dan haka wannan jumla ko kuma wannan aya ta siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin malamai suka ce ubangiji ta'ala nan da ya tashi bayanin su wane ne yayi ma ni'ima ka shiryar da mu tafarki na wanda kai ni'ima a kansu to kuma sai Allah bai gaye su ba a cikin suratul fatiha sai ya kawo kiyoyin su guda biyu ghairil maghdubi da kuma walad dallin sai malamai suke cewa ta bayanin kishiyar abu ai he gane ma'anar abin da ake so a nuna ma bawa to shi yasa Allah da yace an'amta alaihim sai kawo maganar maghdubi ya fassara an'amta alaihim ita ma da maghairil maghdub kuma da ghair walad dallin ba wanda aka yi suke bata tuba amma ubangiji subhanahu wataala cikin suratul nisa ya fassara su wane ne an'amta alaihim inna Allah madaukin sarki yake cewa man yuti illaha war rasul
fa yuti illaha war rasul fa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim
na'am
fa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin
was-siddiqin وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله نعم وكفى بالله عليما بني سبحانه وتعالى أتمنى أن أعوي يكتوى من يطع الله ومن يطع الله ألا تكون ديما ألا لا والرسول wanda kuma dai ma manzo da ina wanda ya hada da'ara Allah da da'ar manzo Allah ya ce fa ulaika to wadannan ma'alladhina an'ama Allahu alaihim za su tashi tare da wanda Allah ya yi ni'ima a kansu. To sai Allah ya zana su wane ne? Sai ce minan nabiyyin, na daga annabawa. Ashe annabawa Allah ya yi ni'ima a kansu. Was-siddiqin, na daga siddiqai, mutanen ƙwarai. Siddiq wata martaba ce, bayan martaba annabawa take. Allah ce wash-shuhada, da kuma wanda suka yi shahada, ita ma martaba ce mai zaman kanta. Allah ce was-salihin, da mutanen ƙwarai. Wa hasuna ula'ika rafiqa, Allah ce wannan abota da su take kyauta, ma'ana abota da waɗannan mutane, zama da mutanen nan annabawa ko siddiqai ko shuhada ko salihai, to waɗannan abota ce wadda take mai kyau. Allah ce kuma zalikal fadlu minallah, wannan tsantsan baiwa ce kadai daga Allah subhanahu wata'ala. Allah ce kafa billahi alima, ya isha Allah subhanahu wata'ala ya zan masani akan abinda muke aikatawa. Ashe suratu al-Fatiha ba ta yi bayani ba akan su wane ne an'amta alaihim, wannan wanda Allah ya ni'ima akan su. To sai suratu Nisa ta bayyana mu. Shi yasa Ibn Uthaymeen yake cewa mutane kala uku ne a bayan ƙasa. Akwai wanda an yi ni'ima akan shi, shine an'amta alaihim. Akwai wanda an yi hushi da shi, shine al-maghdubi alaihim. Akwai kuma ad-dalluna, wanda su batacci ne. To amma Ubangiji subhanahu wata'ala a nan sai ya kawo balaga, ya ce an'amta alaihim, wanda aka yi kai ni'ima a tattare da su. Amma al-ghadb, hushi, Allah subhanahu wata'ala bai ce alladhina ghadibta alaihim ba, wannan wanda kai hushi da su. Saboda mi Allah madaukakin sarki ba ya kawo annabawa bane dan yayi hushi da mutane. Shi asali ni'imar ita ce Allah ke so, kuma ita ce yake yi ma mutane. Shi yasa Allah nan sai ya ce an'amta alaihim, wanda ya ni'ima akan su. Amma al-maghdubi sai ya kawo shi da wannan siga ta maghdub. Dan haka wal-dhalin kuma ba batatu ba. Shi yasa nan malumai suke cewa aka ce ad-dalal ko kuma ad-dal, shi kishiye shiryayye ne. Tunda ai shi mai magana ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu ta farki mai kanki. To wane ne wanda ba shiryayye ba? Shine ad-dalu, kishiyaran batacce. Shi yasa malamai suka ce annasu, kuma a nan a wani mahanga thalathatu aqsam, su mutane kala uku ne. Kala na farko alimun bil haqqi wa amilun bihi, mutunan da yake da ilimin gaskiya kuma sai yake aiki da gaskiya. To hadha mun'amun alayhi, wannan shine wanda aka yi ni'ima akan shi. Duk mutunan da Allah ya bashi ilimi na gaskiya, na fahimtar addini, kuma sai yake ta kokarin yayi aiki da abin da ya sani, to wannan mutunan shine an'amta alayhim, al-mun'im alayhi, wanda aka yi ni'ima akan shi. Shine siratal ladina an'amta alayhim. Idan Ubangiji ta'ala nan yana nuna mamu ihdinas siratal mustaqim, su wane ne tafarkin wanda aka yi ni'ima akan su. Saboda me aka yi ni'ima akan su? Saboda suna da tarin ilimi, kuma suna aiki da ilimin. Akwai na biyu daga cikin mutane wanda aka yi hushi da shi, shine al-maghdubi alaihi, alimun bil haqq, shi wannan yana da ilimi, ya san ilimin, amma mustakbirun anhu, yana da girman kai, bai aiki da ilimin shi. To wannan Allah na hushi da shi. Haka duk mutumin da ya san gaskiya saboda wani abu na duniya, sai ya murde gaskiya, ya ki aiki da ita, to wannan mutumin Allah yana hushi da shi. Na uku daga cikin mutane shine jahilun bil haqq, wanda shi bai san gaskiya ba, bai ma san ta ina gaskiya take ba. Wannan shine ake ce madallun batacci. To al-maghdubi alaihim, kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fassara, sune yahudawa, wad-dallin kuma sune nasara. Amma kuma yakan iya yiwa al-maghdubu alaihim su zama sune yahudawa da nasarawa duk lokaci guda. Ya yiwa zama al-maghdubi alaihim ba yahudi ne, kuma al-maghdubi alaihim nasara ne. Sai malamai suka ce nan nasarawa gabanin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ce musu ad-dallun, gabanin shari'a ta zo, to su batacci ne, saboda ba su da ilimi, babu shari'a tare da su. to amma bayan shari'a ta zo addini ya sabaka karara sun gane to kuma suke addinin yahudi kristanci to waɗannan su ne ad-dalul dan haka da yahudi da krista dukkanin su suna gamewa cikin kalma ad-dalul sai su zama dukkanin su batattu ne ko kuma dukkanin su maghdubi alaihim ne wanda aka yi hushi da su ne saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya zo da wannan gaskiya to yahudawa sun amshe ta amma me ya hana su yi imani da gaskiya annabi Muhammad sallam girman kai dan me bai hito ba a cikin su sai Allah subhanahu wataala ke ce musu ahum yaqsimuna rahmata rabbi
نعم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا
نعم وبين سبحانه وتعالى كتو أهم يقسمون رحمة ربك يا كأن محمد صلى الله عليه وسلم شسود أن ما سدمي ما سمى غنى يا سأشياء ما غنى سوني ذا سكسا مع الله عبن زائي التي نحن قسمنا بينهم معيشتهم مو مرغا مربا رايوسو أجل الدنيا dan haka ko su so annabi sallam ya hito daga cikin larabawa ko kada su so wannan aiki an riga an gama kuma hushin da za su yi da juya baya da rashin imani ba zai taba hidda manzo sallallahu alaihi wasallam ba daga annabtar shi to kuma sai dai ya sha masa mi hushin Allah madaukakin sarki to haka su ma krista sun kin imani ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda girman kai to dan haka su ma wannan siffa sai ta hau kansu ce zama su ma an yi hushi da su haka ad-dalun malamai suka ce su ma nasara da ake ce masa batacci to su ma haka yahudawa suna ishtiraki suna hadewa tare da krista da nasara dan su zama batacci saboda ga gaskiya ta zo musu amma sun ki fahimtar ta to sannan abu na uku wanda shike da wahala duk mutunan da kuma yi wasa daga cikin musulmi to zai hade tare da su zai zama ko maghdubi alaihim ko kuma ya zama ad-dalin ko kuma in ya ebota da zahi ya game su su duka su zama yana siffa ta al-maghdubi alaihim kuma yana siffa ta ad-dalun dan haka kibanci ayat kadai da yahudawa su yahudawa misali ne amma ba su kadai ba ayat ke hada ma haka kristoci su ma misali ne ba su kadai bane ayat take hada ma yasa ubangiji subhanahu wataala anan yan nemi da mu nemi shari'a mu neme shi ya shiryar da mu tafarki na mutanen kware wanda su ne suke da suke Allah ya yarda da su an'amallahu alayhi anan malumai suke kawo latifa akan waɗannan mutane masu aqida shi'a masu zagin sayyidina Abubakar masu zagin Abubakar radiyallahu ta'ala anhu suna zagin shi suna nuna cewa ba mutunan kwarai bane bayan Allah ya yabe shi Allah ke cewa thani thnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana to amma su suke zagin Abubakar suna cewa ba mutunan kwarai bane ya canza addini bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi yana rayi wa kai hiso a gidan duniya manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce ya hisan Abubakar ya hisan Aisha matar shi aka ce sannan wa yace sannan babanta kadiba kaga annabi sallam yake cewa ma nafa'ani malu Abubakar nabi ce duk wani wanda zai mu addini ga hidima duk abin da kaga ana mu addini a gidan duniya yau yadda ake sa dukiya ake sa karihi ake sa komai da komai ake sa zinari in ka shi a Ka'aba ko kuma a masallacin manzo Allah sallam ko kuma a wasu ungwanni ko wasu wurare a cikin dake da dukiya kaga yadda ake hidima ana kawata addini ana sa dukiya annabi ya ce kowa ko da alama ma nafa'ani malu Abubakar daga ce babu wani dukiyar wani mutum da zai zauwa bayan Abubakar dukiyar shi ta amfane shi sai a ce dukiyarinya ta hita Abubakar shahadin da yi ya hi Abubakar ko a mahalki babu wannan wanda zai wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dayan ya ciyar da dukiya zinari wanda kai tsawo da wadi da nauyi a mizani na dutsen Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai taba kai dala ta sahabi guda da ya ciyar ba a wannan lokacin to sai malamai suka ce wannan sura suratul fatiha da Allah ya ce an'amta alaihim akwai ma'anar yabo ga Abubakar yarda Allah tabbata gare shi saboda mi Allah ya ce ومن يطع الله والرسول فاولئك الذين انعم الله عليهم ستي من النبيين ستي والصديقين شي كما تن اجدن دنيا غسكنتاور ده يما الله يما منزو صلى الله عليه وسلم الله يسنيا مي لقب صديق تو شي كما لقب ني صديق با كوا كي سامن شي با بل ما وسو كي تيوا لقب ني نا انباوا yana shigewa tare da annaba amma shi tun a gidan duniya Allah ya laka mai Abu Bakar ai baban shi bai sanya mai Abu Bakar Siddiq ba baban shi sanya mai yayi Abu Bakar kuma sunan baban shi Quhafa sai a ce Abu Bakar ibn Abi Quhafa amma saboda Allah ya yarda da abin da yi sai ya mai laqabi laqabin nan ba wata jarumta bace can waje a cikin musuluncin ne sadda kowa ya ƙaryata shi sai ya daga hannu yace imma annabi sallam zai ga yin wata magana da ta yi wannan to ni na gaskanta shi dukkan duniyar da ta kafirai da ta musulmi a lokacin kowa yace ya yarda wannan siddiqi ne mai gaska ya kai kololuwa cikin biyayya da gaskanta mai magana shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa wasu daga cikin malamai Ibn Uthaymeen haka wannan a cikin tafsirin shi wanda ake cewa tafsir Ibn Uthaymeen yake nuna Abu Bakar Siddiq wannan aya afakaici tana hiddo kimar shi tana hiddo darajar shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna mun lalle wannan mutumin Abu Bakar Siddiq yarda Allah tabbata gare shi mutumin gaskiya ne kuma ya yarda da imaman shi ya yarda da shugabancin da yi shekara biyu bayan rasul annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka dai wannan aya mai nuna wa mu an'amta alaihim siratal ladina an'amta alaihim hanyar wanda kai ni'ima a gare su wala dalin ba wanda kuma kai hushi akan su ba kamar yadda muka gani cewa hushin nan ba dole ba su yahuda so tari za mu fassara wa ghairil maghdubi alaihim wanda kai hushi da su su ne wa yahudawa sai mu wuce kamar abin ba ya shafon mu abin yana iya shafon mutum mai karantawa kullun matukar ya siffanta da siffai duk mutunan da ya ga gaskiya kuma ya tabbatar da gaskiya ne amma bai yin aiki da gaske to wannan mutunan yana cikin wanda Allah ke hushi da su shi yasa malinta take da hadari ba karami ba ba abin wani murna bane salaf manyan mutane wanda suka gane balma suna kokarin neman ilimin amma kuma suna cikin takatsan kullun abinda suke addu'a suke kuka suna neman tsarin Ubangiji subhanahu wataala da su hada a cikin irin mutunan da zai sani ya take sanin yayi abinda ya ga dama halin da muke ciki a yau kenan sai dai kawai Ubangiji subhanahu wataala ya tausaya mana ya kare mu kuma ya kara azama busa tafarki da gardanci amma mafi yawancin mutane a yau abinda mutun zai take ya aikata ya sani ba dole sai malami ba kullun yana zuwa tafsirin nan amma in yayi wani rishin gaskiya kai zaka mamaki da dai duniya ka ba musulmi bane shi to yana iya shiga cikin irin wannan Sufyan al-Thawri ya kasance yana neman tsarin Allah subhanahu wataala daga fitinan malami fajiri yake cewa ta'awwadhu billah min fitnatil alim al-fajir ni Sufyan al-Thawri sai tabi'i ne daga cikin tabi'ai tuta an ce tabi ana ne dalibin sahabi shi Sufyan al-Thawri dalibi ne daga cikin daliban sahabbai yake cewa ta'awwadhu billah ku nemi tsarin Allah min fitnatil alim al-fajir daga fitinan malami wanda yake fajiri wal abidil jahil kuma ku nemi tsaron Allah ya kare ku da zama mai bauta jahili fa inna fitnatahuma saboda fitinar waɗannan mutane guda biyu fitnatan li kulli maftun za su zama fitina ga duk wani wanda yake fitinanni kuma ka diba ka gani duk mutunan da ke da ilimi yake aiki da ilimin shi to shi fitinanne ne a cikin kanshi kuma al'umma za ta fitino da shi ka diba yadda malumai suka bata malinta suka bata kimar ilimi suka bata darajar ilimi suka zidda ma ilimi daraja suka suke taki ayun Allah suna abin da suka ga dama ka diba ka ga mutun ya jayye dauki alqur'ani mai girma ya maida shi sana'a ya juya aya ya ƙarya ya ce Allah ya sani kuma Allah bai sani ba kuma ya san Allah bai sani ba yayi ruku yayi kaza a baya kudin ya taye taushi ya danne ya kiya daga cikin izala akwai su daga cikin dariga akwai su mutun ya koma tsubbu da ilimi ya san abin da yake ƙarya ce ya rubuta alqur'ani yayi ƙarya ya jayi ya juya aya saboda mi neman duniya to shi yasa malume suke cewa wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adhabun min qabli ubadi thawasani duk malamin da yake da ilimi Allah ya bashi karatu ya fahimci karatun sai bai aiki da shi dan dariga ko dan izala wallahi in ya mutu da wannan sifa to sai an mai azaba gabanin amama saboda gumaka azaba wa kullu mai kuma da duk mutunan da yayi aiki da jahilci kawai haka yake ibada wani ho wannan azumin da aka shiga ba zai tambaye kowa ba hukunci haka zai ta yin abin shi shi da matar shi sai sahiya ta yi sun gama sahur su je su yi mu'amala sunna sai da sahiya kaga suna kira matan ma ce za ta iya kiran wani malami ta tambaye shi haka kawai yake rayuwar shi to shi ma irin waɗannan mutanen za a maida musu ibadar su saboda kaya na Ubangiji subhanahu wataala ba gangami bane ake ana neman wanda zai a'a wanda ya kan shi ne yamma in kai ka gyara kanka ne ka gyara ma in baka yi baka yi da ka ga dama to shi Ubangiji subhanahu wataala ba ta haya zabe yana da lashin ka shi yasa wani malami yake cewa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu duk wanda ke ibada ba tare da ilimi ba ba tare da sani ba a'maluhu mardudatun la tuqbalu ayyukan shi baki daya Allah subhanahu wataala zai maida mai ba zai karba ba a haka Sufyan ibn Uyayna da Allah tabbata gare shi yake cewa dukkan banna duk malami wanda ya dauki banna da ilimin shi da sanin shi ya mai da banna ita ce aikin shi yace to wannan mutumin yana kama da Yahudawa halin su daya siffar su daya da Yahudawa haka kuma wanda ibadar shi tabbaci ka san akwai wanda shi gane yake in aka ce mai wani je karanta Qur'ani ya addu'a ba zai taba yarda ba sai an bashi sallah mai sajada 80 mai tsayawa guda to lokacin ne yake gamsuwa to duk mutunan da ya canza ibada shi ma wahalar banza ce duk sallar da ba annabi sallam ya koyar da ita ba in ka cika dare kana duke duke wahala ce kake wani tabiwar basira yanzu yana nan da wurin dai shi bai kwana ba watan Ramadan ya kama haka kuma shi bai huta maran shi ba kuma shi bai ta kware ba haka za ya tai ta bashi sallah shi dai a bashi malaman tunda sun gane mutanen haka suke sai su kirkiro sallah daga nan za ta ce in kai tsaye kai kaza kai kaza in kai kwan in kai ruku'u kai kaza kai kaza in kai sajada kai kaza kai kaza shi kuma sai ta yi to duk in ji Sufyan saurayi ke cewa duk wanda ke wannan matsayin sa daya da Kirista duk wanda zai bauta ma Allah yadda ya ga dama gaba gadi haka shi ya ga dama shi ba dai ka sa ko wanda shi ba dan ba ruwan mure shi ba dan izala ba shi ba dan dariqa ba haka kawai yake addinin shi wa amma nan kasuwa an zai sai abu ya fara tattara mutane ina na kware yake ya ake kaza amma in dai addini ne shi ya iya to haka za sai tayi kuma duk wanda ke da rayuwar shi haka to yana ba kan shi wahala ne dalili alqur'ani mai girma burshitce yake da wadannan ayoyi na farko malamai wanda ba su yi aiki da ilimin su a cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala yake cewa ta'muruna an-nasa
bil-ibni wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun
Allah ya ce ta'muruna an-nasa bil-bir yanzu kuna umartan mutane da aikin kwarai da cewa mutane su zama mutanen kwarai wa tansawna anfusakum kuna mantiwa da kawunanku wa antum tatluna alkitab Allah ce kuma kuke karanta wannan littafin afala taqilun Allah ce ina hankalin mai hankali kazo kana wa'azi ba wanda ya saka wa'azi in har ka san baka shirya ba na kai ka zama mutunan kware a cikin kanka to kada ka fara saboda babu wanda akwai kuskure yana iya zo ma kowa kamar yake zo ma annabawa yakan iya zo ma mutanen kware amma mutunan da bai shirya ba shi karan kanshi yayi imani da bai shirya ba kuma ya bayyana a matsayin malami to yana ƙara maka shi wahala ne Allah ya ce atamuruna an-nasa bil-bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun haka mutunan da yake bautar Allah ba tare da ilimi ba ba ya tambaya haka kawai yake ibada shi yadda ya ga dama in yayi daidai to ba daidai bai saboda Ibn Qayyim yake cewa duk mutumin da yake ibada da jahilci to ba a cewa wai ne in ya samu daidai yadda ake yi to yana lada a'a ba a bashi lada saboda asali Allah subhanahu wataala bai turo mu ba mu je mu bauta mai yadda muka ga dama sai da ya turo mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma manzon ce mai aka yi fa'alam annahu la ilaha illallah kai nemi ilimin ba a bautar kowa da gaskiya sai Allah to kuma ka in ka ji hankali duk mutunan da ba ya neman ilimi to duk abin da ya taso za ka ga yana iya kaucewa dan abu kadan yana iya kai gidan boka yana iya rasa imanin shi yana iya canzawa yana daga musulmi ya koma ba musulmi ba da gangan saboda yana cikin hushi ko wani abin da ya kama da wannan to duk mai bautar Allah ba tare da ilimi ba Allah ya ce ya ahli kitab ya kuma Abu Talib tahi la taghulu fi dinikum ghayra alhaq Allah ya ce kada ku wuce iyaka ba tare da gaskiya ba wala tattabi'u ahwa'a qaumin kuma kada ku bi san zuciyar wasu mutane qaddallu min qabl wanda su sun riga sun bace wa adallu kathira kuma sun batar da diyawa mudallu an sawa'is sabil kuma sun bace akan tafarki wanda yake nagartacci ashe bautar Allah subhanahu wataala ba tare da ilimi ba hadari ne to waɗannan na horko mai bauta mai ilimin da bai aiki shine ake ce ma al-ghawin karkatacci shi kuma mai bautar Allah da jahilci shine ake ce ma batacce mai masu mai san zuciya shine wanda ke bautar Allah ba da ilimi ba shi kuma batacce shine wanda yake bautar Allah subhanahu wataala yana da ilimi amma bai aiki da shi to dukkanin su Allah subhanahu wataala ya game su a cikin A'raf a cikin suratul A'raf yace watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina
فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
ولو شئنا
لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون
Allah ce watlu alaihim ka karanta musu naba alladhi atainahu ayatina labarin wannan muka ba ayoyi mu fansalakha minha sai ya ebe kanshi ya zamaye daga cikin ayoyin Allah Allah ce fa atba'ahu shaytan mutun da ya bar aya Allah sai shi dan ya bi shi fa kana minal ghawin sai ya zama daga cikin batattu ya zama daga cikin mi daga cikin batattu Allah ce walau shi ina la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu Allah ce da mun ga dama sai mu ibe shi daga cikin wannan sai dai ya durmiya a bayan kasa ya bi san zuciyar shi Allah ce matsayin shi dai da kare in ta'mil alayhi yalhath in ma ka dauko ka bashi yana yalhath yana jaraba yana kudai yana lasar kasa kari in ka tilla mai na mama yana zalama aw ta turukuhu in ma baka bashi ba yalhath kuma yana da yawan nan zalama haka Allah subhanahu wataala ya siffanta duk mutunan da yake da ilimi kuma bai aiki da ilimin Allah yana hushi da mutum dan ya zamana cewa ya sani kuma yana take sani haka Ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul A'raf yake cewa sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha Allah yake cewa sa'asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ard bighayri alhaq Allah ce zan kangi ayata zan ebe hasken ayata zan juye fahimta ta saboda wani zai ce ma shi yana nan yana da tsubbu yana nan yana talahi yana yi tai bai bari ba amma ya harrace qur'ani eh ya harrace haka dan ne ba qur'anin bane aka harrace ko hadisan ba su ba Allah ke ne a fahimtar Allah zai kawar da ita shine sa asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighayri alhaq Allah ce wa in yaru kullu ayatin la yu'minu biha ko wata kala aya Allah ce shi ba zai imani da ita ba di yadda za a karanta mai qur'ani ba zai imani ba wannan kuma dabi'a mahi yawanci malamai ke fada a ciki daga malami ba abin da yake so yayi ƙarya a baya kudi yayi yaudara ya ci naman dan uwan shi zage dan uwan shi hantar dan uwan shi ya mu dan uwan shi sharri ya kai gulmar dan uwan shi dukkanin su wajen mai kudi guda yaron da in ya baka kudin in za ka shagali ɗaya rana sai ka kashe kudin amma malamin da ke bayan shi yayi 20 wane ma wane sharri wane ma wane ƙarya wane ƙarya ta wani wane mai fatawa mai sauki wane mai kaza Allah ce zan goge hasken fahimta ta da gare su wa in yaru kullu ayatin la yu'minu biha komi za su gani insha Allah ba za su yi imani da ita ba Allah ce wa in yaru sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila inda za su ga hanyar tafarki nagartacce ba za su rike ta ba su yi aiki da ita wa in yaru sabilal ghayyi in ka suka ga tafarki wanda yake ba batacce ba tafarki batacce mummunan tafarki yattakhiduhu sabila za su dauke shi shine hanya Allah ya ce saboda mi zalika bi annahum kadzabu bi ayatina saboda sun karyata ayoyin mu wa kanu anha ghafilin kuma sun karkata wuyan su akan waɗannan ayoyin to shi yasa wanda ya hada waɗannan abu guda biyu to yana iya zama al-maghdubi alaihim kuma yana iya zama ad-dallin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskanta wannan yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibra nabi ce da sannu za ku bin sahun wanda suka riga ku taku bayan taku inda suka bi canza ku bi zira'an wa zira'a nabi ce daidai wa daida sallallahu alaihi wasallam hace hatta law dakhalu hujra dhabbin tabi'tumuhu a wannan riwaya da muke karantawa kenan sai sahabbai suka ce man hum ya rasulullah su wane ne waɗannan wanda za mu musu wannan biya sai ce al-yahudu wan nasara yahudawa da nasara ko kuma sahabban suka ce kad dai a ce yahudawa da nasara kake ne yace to su wane ke ne to in ana karanta waɗannan hadisi za ka ji mutane suna ganin kamar wasu ne ake magana ba da su ba shi wannan abu ne wanda ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mu ya san tabbacin cewa Ubangiji subhanahu wataala waɗannan ayoyin da muke karantawa muke neman shari'a a kowanne lokaci to da mu ne suke magana ba da wasu ba Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum ulaika humud dallun wanda suka kafirce bayan sun yi imani suka yi butulci suka hita daga rige imani suka hita daga rigan malanta thumma izdadu kufran Allah ce sai ƙara yin butulci lan tuqbala tawbatuhum Allah ce ba za a bar su su tuba ba ulaika humud dallun wadannan sune batattu a cikin suratul muhammad Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda ash-shaytanu sawwala lahum mu'amalahum shi waɗannan dukkanin su suna nuna mamu tabbaci dole wajibi ga malami wajibi ga wanda ba malami ba duk mutun da zakai ka tambaye malamai in malami ya murdi fatawa ya murdi aya yamma daidai san ranka to shi zai zama maghdubi alaihim kai ka tsira in kuma kai ma baka ce ka tambaya ba to kana cikin sahun ad-dallun kuma wannan yana sa dan adam ya rasa gane gaban al'amarin rayuwar shi duk mutunan da yace ma rayuwar shi ta rikici kaso shi ta rikici iyalin ya sun rikici ya rasa gindin zama kullun cikin haduwa gaba yake gaban shi na haduwa kamar an mai sirri kakkaba kanka wahala cikin karatun fatiha cikin ruwa kana mai riqiya ce ta gyara imanin shi munafiki ne mai yawanci za ka zo a masu ruwan addu'a a basu magarya a masu wane ne in sun koma ta a basu rubutun sha in sun juya ta a basu laya su sa suna tawhaltar da ku mafi yawancin su munafikai ne ba mutanen kwarai ba ne duk mutunan da ya rike Allah subhanahu wataala yana neman shari'a to Allah subhanahu wataala zai gwada mai gaskiya kuma zai nutsu amma duk mutunan da yake take gaskiya ake mai yadda yake so to wallahi hash abada da shi da wanda suke mai babu yadda za a yi zakatan su zamna lahiya. Ubangiji subhanahu wataala ya bayyana mu mutanen kwarai masu tsoron shi masu jin cewa za su mutu su koma ga Allah, yace cikin addu'ar su suna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allah yake cewa mutanen kwarai abinda suke ta kuka suna roko a kullun, rabbana ya ubangiji la tuzigh qulubana, kada ka zabutar da zakatan mu bayan mi bayan ka shiryar da mu bayan ka nuna mamu gaskiya mun zama mutanen kwarai, to sai ka yi ta addu'a sai ka dage saboda tanan shedan shi shedan ta ko ina zai biyo ka. In ya zama na yanzu kai kare ake saurare mutane sun kiyaye sai shedan ce kai kowa imani, to da ka dauka sai fara tsinkaya ma mutane ku ji washan wanci wani ku ce muku addu'a, to daga sun fara baka kamo kai mugawa. Shi yasa masu imani na kwarai za su rabbana la tuzigh qulubana, ya ubangiji kada ka zabtar da zakatan mu bayan ka shiryar da mu, wa hablana ya ubangiji ka kama mu kyauta daga wajen ka rahmatan innaka antal wahhab, kai mai yawan rahama ne. Shi wannan yana nuna mamu bata gaskiya da kin yin aiki da gaskiya ba karamin abu bane a wajen Allah subhanahu wataala. Allah madaukin sarki to alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun. Allah madaukin sarki a wata aya yake cewa wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bilkitab litahsabuhu min alkitab, Allah ce ma huwa min alkitab, wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamun. Allah subhanahu wataala cikin suratul nisa yace alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi yashtaruna ad-dalala wa yuriduna an tadillu as-sabil. Haka a cikin suratul nisa dai hayyau Allah ce min alladina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'i wa yaquluna sami'na wa asayna wasma ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'ana fi ad-din. Allah ce law annahum qalu sami'na wa ata'na واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. الله سبحانه وتعالى كتو الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ودنا اوي دكا سنا بياني اكن mutunan da ya bar gaskiya ya ga gaskiya karara yayi watsi da ita ko kuma yake ibadar shi yadda ya ga dama a cikin bata. Ubangiji subhanahu wataala yake nuna mu wannan ba gaskiya bane, kuma balle irin abin da ke wakana a wannan zamani ga ƴan boko wanda suka yi karatun zamani zaka suna mai da addinin ba komai bane, wani yana musulmi, wani yana krista, wani yana yahudi, wani yana shi babu Allah, wani yana mushriki, wani yana dan bori, sai su ce a'a dukkan mu mutanen Annabi Ibrahim ne. Abinda ake ta yayi yanzu a duniya kenan a gami tsakanin musulmi da yahudi da krista dukkanin mu ai Allah subhanahu wa ta'ala Annabi Ibrahim ne. Allah ya aiko Annabi Ibrahim, shi kuma Annabi Ibrahim ya haihi ɗaya daga cikin su ke da Musa, daga cikin su ke da Isa, daga cikin su ke da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan haka a gami kowa ya daidai inda yake ganin shine daidai. Daga cikin mutane akwai masu wannan tunanin, to su ma duka batacci ne. Saboda mi Ubangiji subhanahu wataala ya musu raddi ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin
kana halifa
na'am ولكن كان حنيفا مسلما ما كان من المشركين. الله تي ما كان ابراهيم يهوديا النبي ابراهيم بيزام يهودي با الله يا سان ابن ده زي بيوا بايا. الله تي تو ابراهيم باي يهودي بل ولا نصراني ابراهيم با كريستا بل. Allah ce kana hanifan muslima, ya kasance mai miƙa wuya musulmi. Allah ce wa ma kana minal mushrikina, shi ba mushriki bane. Kaga an kore mushriki, an kore krista, an kore yahudi, aka ce shi musulmi, shi ma musulmin ba bara gurbi ba, aka ce miƙaƙƙen musulmi. Allah ce inna aulan nasi bi ibrahim, kuma wanda ya daidai da ya hada kan shi da annabi ibrahim, lalladhina tabauhu, wanda suka bi tafarkin shi, wa hadhan nabiy, da wanda kuma suka bi tafarkin wannan annabi, walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin, da wanda suka yi imani Allah shine wanda zai jibinta lamarin mai imani. A san wani, saboda rayuwar duniya zai ce da musulmi da kafirai duk daya, akwai ruwa cikin tile kuma zamani ko musulmi ne, ce da musulmi da krista duk abu guda ne, dukkan mu yan Niger ne, yan Niger ne da mushriki dan Niger ne, amma muna da bambanci na addini. Allah ce inna ad-dina indallahi al-islam, addini wajen Allah shine musulunci. Kuma dan kada Allah ya yi magana, dan kaka samu shi kusuci wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, wani sa'ala ce wanda kuma ya riki wani abu wanda ba musulunci ba, falan yuqbala minhu, mai ta'ala ba zai karba mai ba, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, shi a lahira yana cikin wanda suke tatababbu. Allah ce inna dinal indallahi al-islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, ala cewa man yakfur bi ayati llah fa inna llaha sari'ul hisab, wanda dai kafirce ma ayu Allah, to Allah subhanahu wataala mai tsananin hukunci ne. Shi dan haka babu wanda za mu ruku mu yi kokari mu nemi shari'a tabbatacce nagartacce, mu yi aiki da daidai abinda muka sani, mu kubuta daga ayyuka wanda babu ilimi a ciki, sai wannan sura suratul fatiha da take karantar da mu. Dan haka wajibin mu ne dukkanin mu sani cewa suratul fatiha muka dauki tsawon lokaci, saboda abinda ta kumsa ne, abubuwan da ta kumsa dukkanin su suna tattare alqur'ani mai girma. Da za a ta bayanin suratul fatiha, kowace aya za ta shige kiwon ta alqur'ani a cikin tafsirin wannan sura, suratul fatiha. Wannan sura idan ana karanta ta cikin sallah, aka ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin, saboda addu'oyin da akai za a ce wa amin. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. In aka karanta fatiha, mala'iku suna cewa amin, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda amin din shi ta yi daidai da ta mala'ika, an gafarta mai. In ana cikin sallah, to nan malamai sun sabani, shin in an karanta cikin sallah kadai koko ba cikin sallah ba? Wasu daga cikin malamai sun ce in an karanta dole cikin sallah kadai, wasu kuma sun ce koda ba cikin sallah ba. A nan suran mu ta kawo ƙarshe, insha Allah ta'ala gobe za mu tashi farkon suratul baqara a wani makaranta daidai. Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada wanda muka yi kuskure ko tuntuba harshe. Allah madaukakin sarki ya fi mana, sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.